I'm a Musti.
You have to buy up my house.
Abdul won the beat.
Nobody to somebody. All I need is more money. Wonder that's because I'm alien. They don't need to get some yen.
Allah ne yaba mu zamani ara ara sun ce mun gaji yanzu gidan mu suke muji ara ara ya lasi
saya mun ba tun ina karami na nake yin abu kamar babba duk lokacin da naje nemo wa sai su ce wa yau ba kuma gashi ubangiji ya bude hanyar bazan ki samu ba nobody to somebody babu sauki sai ka tsallake gari gari ka kira ka sauki don wai da ke akwai wahala amma da zaki ma so nake nan gaba in ji an kira ni sarki din da sa aikin a gaba na da inda ta kama dole na kwana bana nisa da jakana sai na ga farin cikin mamsina din da sa aikin a gaba na sai na ga farin cikin mamsina ni bana nisa da jakana duk inda ta kama mun ma zan kwana nobody to somebody all I need is my money wanda da su ka tsane ni yanzu da ni suke san yin
na duba industry arewa na ga ai ina da sheto tunda na shigo su tashi get out come up for there ka mi martaba maganin mai gardama na hau can sama sai su jira sai na gama a kubiru ba ina jira ne ni a bani kun ga aljanu suna gudu in suka ganni wajen gana mutane a za a yi masu kare ni in na zo dole ne ma ba haka za su banni kun ga har ina kwarewa a hakan ma dai bai karewa Allah ne ya bani tukar